الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء وأن يمتي نا شاءك غوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو da 44 wanda ta yi daidai da ranar 4 ga watan 4 shekara ta 2023 ta miladiya zamu yi majalisi na 13 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a cikin watan ramadan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau insha Allah zamu tashi aya ta 12 wa in jahadaka kafin nan ga tambayoyi wannan tambayar farko din nan akwai bata bayyana sosai ba amma dai zan karanta ta wannan tace assalamu alaikum mallan tambaya ta ita ce ina jinin haila sai ya dauke da magarba sai ya dauke da magarba a ranar kuma mijina ya tara da ni bayan kammalawa sai jinin ya dawo dan Allah mallam menene hukuncin mu ni ban fahimta ba da ranar ne mijina ta tara da ita da magarbar bayan an sha ruwa sannan kuma sai jinin ya dawo eh to idan jinin ya dawo idan ya zo da sifar jini ne in ya zo da sifar jini ne na farko dai tukuna daukewar jinin da jinin ya dauke ta ga farin ruwa kuma bisa al'ada tana ganin farin ruwa idan ta ga farin ruwa wannan tsarki ne to idan abin da ya dawo mata idan fatsifatsi ne ko ruwan kasa kasa to wannan babu komai tsarki wannan ba zai tasiri akan tsarkinta ba amma idan abin da ya dawo mata jini ne to wannan ya za ta hada shi tare da jinin da ya gabata cewa alama ce ta cewa al'adar ta taso ma jirkicewa taso ma canzawa saboda haka za ta dauke shi a matsayin a cewar wani jini din ne dangane da saduwar da mijinta yayi idan ya sadu da ita bayan ta yi wanka to ya sadu da ita a cikin tsarki dawowar jinin da yayi bai nuna kan cewa ya sadu da ita a cikin haila ba tunda sai bayan ya sadu da ita sannan jinin ya dawo dan haka babu wani abu a cikin abin da suka aikata na saban Allah wallahu ta'ala a'lam wannan dai shine abin da ya bayyana a gare ni na fahimtar tambayar in kuma ba haka bane tana sauraro sai ta turo da gyara akan tambayar to sai kuma wannan shi kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da wannan lokaci ina maka fatan alkhairi amin uhibbuka fillah ahabbaka alladhi ahbabtani li ajalihi malam dan Allah ai jan hankali akan masu saka videos dinku a TikTok suna saka videos dinku na wa'azi sai su saka background kida a cikin video din wanda kidan nan waƙoƙi ne na arna wasu ma promoting ilimin menene promoting suke yi kamar waƙar miro on the wall gashi je kai magana akan lahul hadith dan Allah malam ayi jan hankali akai eh to gaskiya waɗanda suke sanya clip na malamai kuma su sanya background na music wannan cin amanar ilimi ne wannan cin amanar ilimi ne kuma su ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqo bil batil kada ku cudanya ƙarya tare da gaskiya wa'azi gaskiya ce wannan waka kuma ƙarya ce kuma Allah ya hana cudanya gaskiya da ƙarya dan saboda wanda yake so ya ji wa'azin ka tilasta shi sai ya ji waka ka tilasta masa sai ya ji saban Allah to wanda yake kuma wannan shiga cikin haƙƙin sa ne sannan kuma ba wai abinda malamin yake faɗa za a duba ba yana abinda yake ta'abiri akai watakila yana fassara aya ne ko yana fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kun ga masu irin wannan sun ga ya dace maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto an hada ta an cakuɗa ta tare da wato waƙoƙi irin na arna waƙoƙi irin na waɗanda suke wato ƴan kanzagin shaydan ya dace a sa su wannan ko kadan ba ganin girman Allah bane duk wanda ya ga girman duk wanda wato ya girmama alamomin addinin Allah to wannan hakika yana daga cikin tsoron Allah, tsoron Allah dake cikin zukata. Wannan lallai waɗanda suke wannan, tunda ba wannan ba wai abu ne wanda yake ta tilas ba, kai ne zaka sa wannan, kana da zabin kai. Yada wa'azi alhamdulillahi hanya ce ta umarni da kyakkyawa, da hani ga mummuna, da kuma kira zuwa ga Allah jalla wa ala. To amma kar ka je garin neman ran, garin neman lada, kuma ka je ka janyo ma kanka saban Allah, saboda nau'i ne na yin izgili da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka akula. Sannan wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana, amin. Dakta ya matsayin wanda yayi kaki, ya hadiye kakin nasa, ya azumin sa yake, a sharuwa lafiya. To waye zai yi kaki in banda kazanta, kaki ya fito baki sannan ya hadiye shi. Idan mutum yayi da gangan, to wannan sai ya rama azumin sa, sai ya rama azumin sa, amma babu kafara. Amma idan yayi ne bisa yayi galaba a kansa, ya fito kafin ya tofar, sai ya koma, ko bai gama shigowa bakin ba, amma ya fito daidai irin farkon makogaro, sai ya koma kafin yayi kokarin fitar da shi har ya koma, to wannan babu laifi a kansa, saboda Allah baya tsora marai abinda ba zai iya ba. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Domin inda mutum yana mubalaga kan ya tsare azuminsa, ya tsare wani abu ya shiga cikin jaufinsa, cikin cikinsa, to wannan abinda ake nema shi ne dama wannan ibadar. Abinda kuma ya gagare shi, to Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne, mai jin kai. Wallahu ta'ala a'alam. Bismillah ar-rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
الله تعالى يقول وإن جاهداك إذن سوء ينكا سكا واتو مطامك سكا سنن تامك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أكن كيتا ريا دني da abun da baka da ilimi a kansa, cewa ya cancanci a daidaita shi da Allah, wato fala tu bihuma, to kada ka bi su, wato kada ka bi su a cikin wannan. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kuma ka, wato kai mu'amala da su, kai mu'ashara da su, wato ka zauna da su a cikin rayuwar duniya, ma'rufa, wato ta hanya wadda take shari'a, ta yarda da ita, ta amince da ita, na wato girmamawa da mutuntawa da isa mutuka wajen nagarta da kuma sadar da zumuncinsu. Wattabi' sabila man anaba ilai, kuma ka bi hanyar wanda ya komo zuwa gare ni, wato a wajen addini, kar ka bi su a addininsu, ka bi hanyar wanda ya koma ya zuwa gare ni da tauhidi da ikhlasin da'a. Na'am. To zaka musulunta? You speak kana jin Hausa? But you speak English? Okay, su biyu ne tare suke? To you are together? She is your wife? Okay, come both of you, come near to me. To ce ne ai you are hearing, ba komai ba, sai ba sai mutane sun ji ba, ai ba komai. Kace ashhadu, kuce ashhadu.
Ashhadu.
So repeat after me. Ashhadu.
Ashhadu.
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. You repeat in English after me. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. So now you are both Muslim. And your wife. What is your name?
My now it's the name that you chose.
Okay, you choose the name Muhammad. What's your former name?
Michael.
So you are now Muhammad.
Yes, sir.
And your wife, what is your name? Which name have they chosen for you? Hafsa. Muhammad. Okay. Hada fi da Malam Isaac. Malam Isaac. Muhimmatuka. Min. Allah yace wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, wato kai mu'ashara da su, kai zamantakewa da su a rayuwar duniya ma'rufa, wato da hanya wadda take abar yarda sananna a cikin shari'a. Wattabi' sabila man anaba ilay, ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni. Thumma ilayya marji'ukum, sannan ya zuwa gare ni makomakku take, wato da ku gabaki ɗayanku gare ni makomakku take, da kai da iyayen naka. Shi yasa ya zo da jami'i. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai in ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa akan yadda kuka aikata shi. Saboda haka in dai har za a ba ku labari, ma'ana sannan kuma ne muku sakayya, domin shine fa'idar a ba da labarin. Wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da kyautata ma iyaye saboda girman haƙƙinsu, to kuma sai ya ja layi. Akwai inda wato biyayya a gare su wadda tana daga cikin jinsin kyautatawa babu ita, shine ba za a bi su ba a cikin bauta ma wani Allah ko yin da'a ga wani Allah, da'ar da za ta kai ya zuwa ga saba addinin, ya saba umarnin Allah. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga makhluqi a cikin sabawar wato wanda yake mahalici jalla wa ala, akan a cikin saba ma Allah ta'ala wanda yake shine al-khaliq mahalici. Wannan ayoyi guda biyu akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri akan su wanda ya shafi shi yin nagarta ga iyaye, amma za mu takaita akan abubuwa guda uku ko hudu. Na farko tukuna sababin saukar wannan aya. Hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, hadisin Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan, Abu Ishaq, cewa ya kasance mahaifiyarsa kowa ya san shi akan yawan akan kyautata mata, sai ta zo ta same shi bayan musuluntarsa. Sa'ad yana saurayi lokacin da ya musulunta, ba magidanci ba ne, yana daga cikin samarin sahabbai da suka musulunta albarkar da'awar Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar shi ya kira su cikin musulunci. To Sa'ad uwarsa sai ta zo ta ce masa, ba ka ce kai addinin da kake bi an yi wasiya ga kyautata ma iyaye ba? To ni kuma ba zan yi magana da kowa ba, ba zan ci ba, ba zan sha ba, sai ka bar addininka. Idan har na mutu za a yi ta aibata ka a can ka zamanto sanadiyar mutuwar mahaifi, wanda ya zamanto sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa. Saboda haka ta ɗauki kwana uku ba ta ci ba ta sha, har ta nemi wato tsanani ya yi mata yawa, tana nema ta halaka. Saboda haka sai ɗanta Umara ɗan uwan Sa'ad ɗin sai ya zo ya ce mata, kin ga ki ci abinci ki kyale shi. Shikenan sai ta ci abinci kuma ta kama zagin shi Sa'ad, wato tana tsine masa. Sai Allah ya saukar da wannan aya wanda ya nuna kan cewar wato babu da'a a gare su, kuma wanda ya nuna cewar idan akan bin Allah iyaye wato sun saki harshensu da zagi ko tsinuwa akan mutum, wannan ba za ta ci shi ba. To wannan hukunci ɗaya kenan, cewa wannan shine sababin saukar wannan aya. Na biyu, birrul walidain, kyautata ma iyaye wanda Allah ya yi wasiya da shi, bayan wasiya da gode ma Allah, bayan wasiya da wato yin tsaida tauhidi da rashin shirka, yana daga cikin manyan ayyuka masu girma waɗanda suke ya zo a sahu na biyu bayan aikin da ya fi komai daga cikin ayyukan gaɓoɓi shine aikin sallah. Hadithin Abdullahi bin Mas'ud, manzon Allah ya ce, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, sai ce as-salatu li waqtiha, sallah akan lokacinta. Qala thumma ay, yace sannan wacce? Yace birrul walidain, kyautata ma iyaye. Yace thumma ay, sannan wanne? Yace al-jihadu fi sabilillah, jihadi a tafarkin Allah. Yace walaw istazattuhu lazadani, da na nemi ya ƙara min da ya ƙara min. To kun ga muhimmancin nagarta ga iyaye. to sannan kuma za ku lura a cikin nan Allah madaukakin sarki ya kebance uwa da ambato yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sannan yace wa fisaluhu fi amay uwarsa ta dauke shi a cikin rauni bayan rauni sannan yayansa bayan wata biyu ne wajen yayi saboda yayi abu ne wanda da uwa da uba suke suna musharaka suna tarayya amma uwa ita ce kadai take goyen ciki sai ya nuna kan cewa tana da matsayi na daban to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan kamar yanda yazo a cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani a cikin sahihain cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati wane ne a cikin mutane yafi cancantar in kyautata mu'amalar zamantakewa ta tare da shi sai yace ummuka yace thumma man yace thumma ummuka sannan mahaifiyarka yace thumma man yace thumma ummuka sai a na hudun ne sai yace thumma abuk sannan mahaifinka wanda ya nuna cewa uwa tana da haƙƙi uku na da'a kafin haƙƙin mahaifi to kuma wannan ma'ana ta nuna wannan shine maganar jumhurin malamai cewa haƙƙin uwa wajen kyautatawa yana gaba da haƙƙin mahaifi saboda wahalar da ta sha kunga kamar a wannan akwai abubuwa wanda yake ita ce kadai dai daukan ciki da goyen ciki da haihuwa kunga abubuwa guda uku sannan kuma wajen reno sai suka yi musharaka wajen reno da tarbiya suka yi musharaka da uba kaga sai ya zamanto tana da uku ita kadai sannan tayi tarayya da shi a nan hudun to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata haƙƙi uku kafin shi kuma aka bashi haƙƙi daya to wannan abin da ake nufi ba wai cewa ake ka saba ma mahaifi ba dan ka bi uwa a'a wajen kyautatawa sai ka yi mata fiye da abu wato sai ka kaddamar da nata haƙƙin yayin muzahama yayin da suka haɗe kuma ya zamanto ba za ka iya yin jam'i ba tunda aljamu aula min at-tarjih idan haƙƙinta da haƙƙi idan haƙƙin mahaifiya da haƙƙin mahaifi suka zo tare to matakin farko da zaka duba shine kaga yadda zaka yi su duk gaba daya baka saba mu kowanne ba shi yasa waɗansu ba su fahimci maganar Imam Malik ba da aka tambaye shi yace wani ya tambaye shi yace mahaifiyata ta umarce ni da nayi wani abu mahaifina kuma yace kada kai sai Imam Malik yace ati abaka wala ati ummaka wala ta'si abaka ka bi mahaifiyarka kuma kakka saba ma mahaifinka to waɗansu sai suka fahimci cewa wannan ya nuna a wajen Imam Malik haƙƙin uwa da haƙƙin uba duk ɗaya ne babu fifiko a haƙƙin uwa bisa haƙƙin uba Ibn Hajar yake cewa wannan ku ba zahiri bane a maganar Malik to tunda ba maganar malamin mazhabarsa bane sai yace kada a ce ya fassara maganar malikiya da nasa ra'ayin sai ya shiru bai faɗa ba amma kuma ai a bayyane yake Imam Malik yana nuna kan cewa aljamu aula min at-tarjih kai jami'i ta yanda zai zamanto kai biyayya ga mahaifiyarka kuma baka saba ma mahaifin ba to kuma wannan ijtihadin da zaka yi gurgurdan ladan da zaka samu amma in har ya kama ba za ka iya jam'i ba to sai kai tarjihi to in ka tashi tarjihi shine sai ka fara da haƙƙin uwa kafin haƙƙin uba shine in ba za ka yi jam'i ba wato kamar yadda ka'idar malaman hadisi take idan aka samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu to na farko sai kai jam'i idan kai idan jam'i ba zai yi ba to sai ka duba ka gani a wanne ne sai ka duba ka gani in ka san tarihi ka kaddamar da nasih akan manso in baka san tarihi ba kuma sai ka duba wanne ne yafi rinjaye wanne ne yafi karfi sai ka kaddamar da wanda yafi karfi shi kansa nasih wal mansukh din nau'i ne na tarji wato indai ba za ka iya hada biyayya gare su biyu ba a lokaci daya a fuska daya to sai ka kaddamar da ta mahaifiya kafin ta mahaifi kuma ka dauki wannan magana ta Imam Malik ya zamanto shine dustur ɗinka shine ka'idarka ati abak wala ta'si ummak ka bi mahaifi ka ati ummak wala ta'si abak haka yace ati ummak wala ta'si abak kai biyayya ga mahaifiyarka karka saba ma uwarka ai kai biyayya ga mahaifiyarka karka saba ma mahaifinka yanda duk zaka yi wannan kuma ya rage wannan ijtihadi ne wanda zaka yi hasabin yanda wajen yake ba wai ana nufin kuma wajen ba su abu ka fifita su ba wannan wajen bayarwa ka biya mu kowa bukatar sa wani lokaci ai bukatar mahaifi ta fitin da daga baya ta sakin za a je a sake karba shi yana bada kudin cefane ita ko ba lalle a tambaye ta kudin cefane ba wajen dai kyautatawa da isa matuka wajen nagarta to ana kaddamar da mahaifiya akan mahaifi to amma wannan an kayyade shi da ɗa namiji ne ita mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ita a cikin mutane wanda ya fita haƙi ba mahaifiya bace hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunan an-Nasa'i da musnad al-Imam Ahmad kuma Imam al-Hakim ya inganta shi Ibn Hajar yayin shiru yayin da ya riwayar hadisin yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'a wanne ne daga cikin mutane yafi girman haƙi akan mace sai yace zawjuha mijinta sannan aka ce wa 'ala ar-rajul a wajen namiji kuma fa yace ummuhu mahaifiyarsa saboda haka wannan ya sanya mana ka'ida ga namiji wanda yafi kowa haƙi akan ka bayan haƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine mahaifiya ga mace wanda yafi kowa haƙi akan ta bayan haƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine mijinta miji saboda haka haƙin miji har yafi haƙin uwa ga mace na'am
ya hada gike
shi miji a miji shi ya hada shi dai mahaifiyarsa ce ita ce mai girman haƙi ita ta kowa haƙi ita kuma mace sai ta gama da miji haƙin miji shine a gaba sannan haƙin uwa sannan haƙin uba wannan tafsisi ne na wannan hadisin na cewa wa za ta bi ko musamman in muka lura shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuk wannan hadisin namiji ne yazo ya tambaye shi saboda haka ba ka'ida ce ya faɗa ba amsa ce ga tambaya wanda namiji ya yi masa saboda haka babu cin karo tsakaninsa da hadisin Aisha radiyallahu anha bal ya fassara hadisin Aisha ne kan cewa wannan hukunci ya keɓanta ga namiji ne amma ga mace haƙƙin mahaifi haƙƙin miji shine a ala shine a gaba saboda haka mata wato shi yasa suke shan wahala kuma shi yasa suke fuskantar wato fitina mai girma annabi wanda annabi har annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yawaita sadaka saboda suna zaune tare da namiji aboki suna zaure tare da mijinsu suna cuɗanya tare wannan matsayin ba sa ganin sa da shi da jin nauyin ba kamar mahaifa ba saboda haka fitinar take da yawa a kansu ga girman haƙi a kansa to kuma ga cakuduwa da nau'i na raini da zai iya shiga saboda haka sai da tsoron Allah da kuma a sanya ma zuciya linzami da ilimi shine mace za ta kiyaye wannan haƙin tasira a wajen Allah shi yasa ɗaya daga cikin sababin da yake sanya mata suna yawan shiga wuta shine kufranul ashir butulce ma miji saboda butulce ma miji mai sauki ne ga mace saboda raini da yawan cakuduwa din har sai ta manta da cewa shine yafi girman haƙi a kansa saboda haka sai a lura to sannan wannan hadisin kuma ga ya sanya mana wato iyaka kan cewa inda ba za a bi inda ba za a ai biyayya ga iyaye ba shine idan suka zo da abin da ya kunshi saba ma Allah to anan wajen ba za a ai biyayya a gare su ba to kuma wannan shine umarni na farko wanda ya ambata masa wanda Luqmanul Hakim ya ambata masa kun ga yayi daidai da abin da yake cikin wato suratul Isra na ka'idodi da addinin musulunci yazo da shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana to wajen cewar wajen cewar falat wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa da su kai mu'ashara da su kai mu'amala da su da abin da yake kyakkyawa wato a cikin rayuwar duniya wannan haƙi ne na iyaye ko ba musulmi bane zaka dauki nauyin su zaka ciyar da su zaka kula da su Asma'u binta Abi Bakr as-Siddiq tazo tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadimat alayya wa hiya raghiba afa asiluha yace sili ummaki yace mahaifiyata tazo wato a lokacin sulhun tsakanin bayan an yi sulhun Hudaybiya tazo daga Makka wa hiya mushrikatun raghiba alhali ita mushrika ce amma kuma tana da bukata tana bukatar in taimaka mata sai tace na wato na sadar da taimako zuwa gare ta sai ce sili ummaki ki sadar da zumuncin mahaifiyarki wato ki sadar da ita da abin da take bukata daga yin ne malamai suka bayyana wannan ka'idar cewa haƙin iyaye na wato wasahibhuma fi dunya ma'rufa kamar yanda za a fahimta a cikin wannan ayar ai kaga su ne suka saka kai shirka su ne suke neman kai shirka domin su mushrikai ne amma duk da haka sai Allah ya ce a kyautata zamantake a zauna tare da su bil ma'ruf da abin da yake sananne wato abu wanda yake nagartacce a cikin shari'a tare da cewa su mushrikai ne saboda haka wannan shirkar da suke yi da kafirci bai hana a kyautata musu ba ba za ka ce tunda ku mushrikai ne ba ni ba ku har abada eh ba kai ba su a wajen da'a ba kai ba su a wajen bin addini to shi yasa sai Allah ya karfafa wannan yace wattabi' sabila man anaba ilayhi kabi hanyar wato addinin wanda ya dawo ya koma zuwa gare ni shine wanda yake tsaya akan tafarkin tauhidi shi zaka bi wajen biyayya wanda in ka bi shi zai yana komawa ya zuwa ga Allah shi zaka bi to sannan Allah madaukakin sarki ya khatama ayar da cewa gare shi makoma take a wajen makoma zuwa ga Allah akwai hadisin Mu'adh da ina ga Ibn Kathir ne ya kawo shi yake cewa Mu'adh ya tashi a Yaman yayi huduba yace ni zakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa gare ku kan cewa ku ji tsoron Allah kuma ku sani makoma zuwa ga Allah ce zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta iqamatan la dha'na fiha wa hayatan la mauta fiha zama wanda babu tashi babu zanda za a ce za a yi bulaguro a cikin aljanna ko a cikin wuta za a tafi wutar duniya iqamatan la dha'na fiha wa hayatan la mauta fiha rayuwa babu mutuwa wannan wa'azi ne to shine ma'anar wannan ayar sannan gare ni za ku koma tunda ku ga Allah za ku koma to dole ne ya zamanto shirin mutum ya zai sadu da Allah to sannan Allah ta'ala ya ce
ya bunayya innaha in taqu mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
نعم الله يجي الله يجي ينا حكاية أبند لقمان يجي مدنسا يجي لقمان يجي يا بنيا يا كيوانا أنا يا بنيا كوكما يا قراء الحبس كوكما يا بنيا قراء الصور جمهور القراء يا كيوانا أنا إنها كسني شأن wato in taqu mithqala habatin idan wato abu ya kas duk idan kyakkyawa ko mummuna in ta kasance mithqala habba nauyin wato kwaya min khardalin ta komayya ce in ta kasance mai nauyin kwaya ta komayya ita ce mafi kaskancin kwaya wanda take aka santa a wajen larabawa mafi kaskancin abu wanda yake ana iya ganin sa ko ana iya auna shi mai nauyi mafi karancin mafi kaskancin sa ita ce kwayar komayya to umma wannan ce fatakun fi sahara ta kasance wato a cikin babban dutse wato mafi mu wato wuri wanda yafi komai wanda yafi komai wato kuya shine cikin dutse a cikin wani katon dutse yaushe zaka haka kace zaka ciro ta ya kankanuwar kwaya a can cikin dutse aw fi samawati ko tana sammai aw fil ardi ko a cikin kasa wato ko da a madaukakin makani ne ko kuma a mafi nisan kan wato kuriyar rami a cikin kasa wannan kwaya in ta kasance anan ya'ti bi hawa Allah zai zo da ita wato Allah zai halarto ta yi hisabi akan ta inna Allah latifun khabir Allah wato mai rintsin sani mai sani ne ga mafi rintsin abubuwa khabir kuma mai cikakken sani ne daga dukkan komai a dukkan komai wannan ayar wato ta tsoratarwa ce akan wato girman sanin Allah da kuma dukkan sanin Allah da cewa ba abin da yake buya a gare shi domin muraqaba da shi abinda zai sanya ka ka san sifar Allah ta sanin sa abinda fa'idar sanin ka ga sifar Allah ta sani shine ka zamanto mai wato mai muraqabar Allah kasancewa babu abinda zai buya a gare shi shine shine yake cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yara in baka kasance kana ganin sa ba to shi yana ganin ka ma'ana ka sani kar ka manta ka kiyaye cewa shi yana ganin ka kuma wannan nuni ne ga cewa komai kankantar kwaya ta kyakkyawan aiki ko ta mummunan aiki ko a ina take Allah zai zo da ita ba abin da yake kuya a gare shi saboda shi al-latif ne al-latif shine wanda sanin sa ya kewaye daga abin da yake yafi komai rintsi da siranta da buya abin da yafi komai buya Allah ya san shi abin da yafi komai buya Allah ya san shi zancen zuci da kake wanda kai kanka ma kake inkarin a ai baka yi tunanin ba ya darsu a zuciyarka kana denial kana cewa a ai baka yi ba kana rudar kanka ka tuba amma a zuciyarka ta dan zanta maka kan cewa zaka koma to Allah ya san wannan domin shine al-latif sannan kuma al-khabir mai cikakken sani da komai da komai ba abin da sani wanda yake zai bada labarin komai wato a ganin ana yi ne a wato a ganin wato a karkashin duban sa da jin sa da cikakken sanin sa to wannan sanin Allah kenan da sifofinsa sani wanda zai sanya ka ka kiyaye shi ka ji tsoron sa wannan shine fa'idar tauhidi wato ka san Allah ba a ce za a kidaya maka ga sifofin Allah kaza sifar Allah kaza sifar Allah kaza wannan ba shine zai baka sanin Allah ba uslubin alqur'ani na bada sanin Allah shine ya sanya sifofin Allah su zo a gare ka ka koye su ta hanyar ta hanyar da zaka tasirantu da wannan ilimin kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin fi illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin to irin waɗannan ayoyi su ne wanda za su sa ka san ilimin Allah ilimin da zai zaburar da kai akan aiki ilimin da zai sanya ka zuciyarka ta zamanto kullun tana cikin razani akan Allah akan sha'anin Allah to wannan kamar yanda Allah ta'ala yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya'ti biha Allah zai zo da ita Allah zai zo da ita ma'ana zai zo da ita kowa da kowa ya gani sai dai abinda Allah ya nufin ya sitirce abinda Allah ya nufin ya yi maka sutura ya kira ka ya shaida da kai ba wai dan bai sani ba amma karama ce Allah yake ma waɗansu bayinsa cewa ba zai masa terere ba cewa ya aikata kaza sai dai Allah ya kusantar da shi yace rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza haka ne bawa yace haka ne ya Allah yace to ne maka sutura a duniya ba wanda ya sani to yau kuma zan gafarta maka ita Allah kai mana wannan baiwa to kuma kamar yanda Allah ta'ala yace wa nad'ul mawazinal qist li yawmil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasib zamu sanya wato ma'aune na adalci a wannan rana inji Allah ga ranar alkiyama wa in kana mithqala habatin min khardalin koda kuwa aikin kwatankwacin kwayar komayya kwaya ce ta komayya zamu zo da ita kuma min isa a masu yin hisabi duk kuma wannan Allah ta'ala zai yi a rabin wuni ne amma wuni irin da na tashin alkiyama wuni irin da tashin alkiyama fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasan Allah ka amintar da mu da razanin wannan rana to sannan bayan Allah ta'ala ya ambaci wannan wasiya ta Luqman wanda ta kunshi wato bayyana sifar Allah da za ta wajabta muraqaba da shi sai kuma Allah ya ce Luqman ya ce ya bunayya aqimis sala ya kai dan dana aqimis sala ka tsayar da sallah wato dan ka kammala ma kanka ka samu kamalar kai to shine ka tsayar da sallah ita ce a'zamul a'mal aikin da yafi komai kuma ita ce imaduddin ita ce wato ginshiken addini wanda duk ya tsayar da ita ya tsayar da addini wanda bai tsayar da ita ba ya tozarta addini wanda duk ya tozarta sallah to fa huwa limasi waha adya sai ya tozarta dukkan sauran abubuwa yayi wasiya da wannan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace muru auladakum bis salati li sab'i wadribuhum alaiha li ashr ku umarci ƴaƴanku ku hore su da yin sallah in sun kai shekara 7 kuma ku doke su akan rashin yin sallah in sun kai shekara 10 sun kai shekara 7 sai sun cika 7 din sun shiga ta 8 ko ku sun cika 6 sun shiga ta 7 al aula sun cika 6 sun shiga ta 7 in kuma za abu zahirin labdin yafi karfafa wannan wato libulugi 70 ga cika ga kai su ga shekara 7 amma shekara 7 ana cewa mutum ya kai shekara 7 in ya shige ta 7 din shine ya cika 6 abinda duk zai biyo bayan 6 ta 7 ce yake shiga to daga lokacin ne ake umartar yara yawanci mu sai mu ce sai yaro ya kai shekara 7 lokacin da ya fara famfara sannan za a so mu cewa yayi sallah to zahiri mafi rinjaye yayin da ya cika 6 zai shiga ta 7 lokacin za a ce ya fara sallah to kun ga Luqman shi ma haka yake kuma a cikin wannan umarni kamar yadda Shehu Abdullahi yace Shehu Abdullahi dan Fodiyo radiyallahu anhu yace a cikin wannan akwai abin da yake nuni cewa ita sallah ibadatun qadimatun fi sa'iril umam ibada ce da dadda a cikin sauran al'umomi ibada ce mai dadda dadda daga cikin abin da yake nuna da daddiyar ibada ce a kissar Annabi Ibrahim a kissar Sara matar Annabi Ibrahim tare da jabbirin sarki da ya kamata sai ta tashi tayi alwala tayi sallah raka'a biyu da aka kai shigar da ita wajenta kafin ya zo da ya mika hannunsa zai taba ta sai hannunsa ya shanye ya makale kamar sufurin sai ya koma ya sake yi ya kasa samun iko akan ta sai ya ce wannan shedani ya kuka kawo mu a tafi da ita sai ba ta kyautar Hajara to kun ga ya nuna cewa sallah da daddiyar ibada ce to amma ka duba ka gani yanzu a cikin duk waɗanda suke an ba su littafi wace al'umma ce take sallah in ba al'umma musulmi ba musulmi ne kawai suke Allahumma illa na ga ƴan orthodox a Ethiopia a masallacinsu suna sallah da za ka ga kamar ta musulmi ce har da ruku'u amma su wani irin ruku'u ne akan dandamali suke sai ai da baya sai ai ruku'u sakinan da ke cikin sallah kai in ka ga ana sallah musamman ka duba yadda harami yake yanzu yadda harami yake cika din nan aka tsaya ana sallan nan kai ka san akwai sha'ani a cikin wannan al'amari ba za ka taba ganin irin wannan haiba irin wannan kwarjini na ibada da nutsuwa wanda kai ka san cewa nutsuwa ake kai ka ce mala'iku ne suke saukowa a lokacin irin sallan musulmi ba to babu al'umma da take wannan to kaga wannan ishara ne akan cewa shi kansa Luqman yana kan wannan ibada wanda take da daddar ibada ce babu kuma wanda Allah bai tsare ta ga wata al'umma ba sai ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'mur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawa al ma'ruf shine dukkan abin da yake sananne ne karbabbe wato hankali baya inkarin sa, fitra salima bata inkarin ta, shari'a ma bata inkarin sa, shine al-ma'ruf. Wanha anil munkar, ka hana munkar, kuma ka hana aikata munkari abinda aka kishi, shari'a ta kishi, hankalin dan adam ma ya kishi, to ka hana shi. Wasbir ala ma asaba, kuma kai hakuri akan abinda ya same ka. Wannan kai umarni da kyakkyawa, kai hani ga mummuna, ga barin mummuna, dan ya zamanto ka kammala waninka. Idan ka kammala kanka da yin sallah, to kuma kar ka tsaya akan cewa ai kai shikenan ka sha, ka kyale kana ganin mutane suna wannan, kace a to ai kowa da addinin sa, kowa ya abin da ya ga dama. A'a, Allah ya dora maka nauyin kan cewa wanda ka ga ba daidai ba ka dawo da shi kan daidai. Wasa sake da barin wannan shine ya kawo mana abin da ya kawo mana a cikin al'umman mu. Sai ka ga samari suna kango, suna barna a cikin unguwa, suna shaye-shaye, suna fada ma gidajen mutane, suna fada ma ƴan matan mutane, suna fyaɗe, suna abubuwa miyagu, amma kowa sai ya ce to ya za a yi, ba za a ɗauki wani mataki ba domin a hana su. To an bar amru bil ma'ruf, an bar nahyu anil munkar kenan. To kuma a cikin faɗin Allah da ya ce annabi shi Luqman ya ce wasbir ala ma asabak, kai haƙuri akan abin da zai same ka, akwai ishara akan cewar wato idan dai kai umarni da kyakkyawa, kai hani da mummuna, dole sai kai haƙuri domin sanadiyar wannan akwai abin da zai iya samun ka na al'aza, cutarwa, ko wato da gabo ko a jikinka, ko a dukiyarka, ko a mutuncinka. Ai maka da duka, ko ai maka da zagi, ko ai maka da kwace kudinka, ko ai maka da aibatawa, ko ai maka ma ko da harara ne, ita kanta wannan cutarwa ce. To sai an cutar da kai, to dan haka sai ka tanadi hakuri. In za ka yi wa'azi sai ka tanadi hakuri. To waɗansu sun ce wannan wasbir ala ma asaba yana da alaka da amru bil ma'ruf ne da nahyu anil munkar, wa zahir yana da alaka hatta da sallah, domin ita kanta sallah sai ka yi hakuri akan abin da yake samun ka sanadiyar sallah. Dan in kana sallah, akwai abubuwa da za su same ka na tsangwama mai tsanani. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sallah wato mai girma ce sai ga masu tsoron Allah. Ka dawwama akan sallah sai ka yi hakuri akan abin da zai same ka na rashin na takura ma kanka kafin tukuna, hatta zamanto ita ce hanyar hutunka. Dan wanda duk ya samu kamala kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sallah hutu ce a gare shi. Yakan ce arihna bis salati ya Bilal, ka sanya mu huta da sallah ya Bilal. To ban san yadda fassara za a dauke ta ba. In aka dauki wannan aka ce ka sanya mu huta da sallah, wadan sai su dauka wato ka hutar da mu daga yin sallah. Amma abin da yake nufi wato in Hausa ta yi daidai, ka sanya mu mu samu hutun mu a cikin yin sallah, shine arihna bis sala. Wato sallah ita ce take sanya shi hutu. Shi yasa aka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi kiran sallah, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, sai ya zamanto kamar bai san mu ba, bamu san shi ba, hankalinsa duk zai koma kan sallah. Amma mu fa ana sallah, ana kiran sallah, ana iqama, sai ka ga tukuna bar dai mu ga ai saura minti biyu a tada sallah, eh ai saura minti daya, ana ta cewa saura minti daya, amma har za ka yi wani abu ba sallar ba. To kaga shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ga inda aka ce yake. To wannan Allah ta'ala ya ce inna zalika, wannan abubuwa da aka ambata guda hudu din nan, tsayar da sallah, umarni da kyakkyawa, hani ga barin mummuna, yin hakuri akan abin da zai same ka, sanadiyar bin Allah da yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna, yana daga cikin manya-manyan al'amura da Allah ya yi azama akan su. Azmil umur, wato azamatun min azamati rabbina, kamar yadda ake cewa azamatul malik, wato dikri ta sarki, wato yana daga cikin abubuwan da Allah ya yi dikri din shi, wato babu sassauci a cikin sha'anin shi, shine wato azamatul umur, abubuwa da suke na azama an yanke su babu sassauci a ciki, domin akasin wato al-azima shine ar-rukhsa, wanda aka yi sassauci a kanta, aka samu sauki da sassauci. To waɗannan al'amura al'amura ne wanda babu sassauci a cikin su, babu sassauci a cikin sallah, domin a kowane hali kake za ka yi sallah. In ba za ka iya a tsaye ba, ka yi a zaune. In ba za ka iya a zaune ba, ka yi a kwance. In ba za ka iya a kwance din ba, ko da ishara ne da idan ka kai, in dai kana da sauran hankalinka. To haka umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Sayyidina Umar an cake shi, an zuba masa madara ta kwararo daga cikinsa, ya san tafiya zai yi. Ana shigowa ana dubiya a gare shi, wani ɗan saurayi ya shigo, da rigarsa tana jan kasa da ya juya sai ya ce ya kai dan samari ka daga tufarka ta daina jan kasa shi yafi tsoron Allah shi yafi takawa gare ka kuma shi yafi tsafta ga tufarka a cikin wannan halin sai da ya nahayu anil munkar saboda haka kaga shine su suka fahimci cewa wannan wato inna zalika min azmil umur to sannan Allah yace wala tusair haddaka linnas kada ka karkatar da kuncinka daga mutane wato kada ka dauke hanka kada ka dauke fuskarka dan girman kai ga mutane wato ka zo wucewa kaga mutane kawai sai ka daga kanka haka wai kai baka ma gansu ba baka san ma akwai mutane ba asalin as-sa'ar bil fath as-sa'ar wato wani irin cuta ne da yake samun raƙumi a wuyansa sai ya zamanto ba zai iya juya wuyan ba sai ya karkatar da wuyansa haka to shine ake kamanta halin mutumin da yazo dan girman kai in yana tafiya kawai ya dauke kansa bai ma ganku ba kar ma ai masa sallama shi bai ma ganku ba ba kwana ba mutane bane wato kada kai girman kai to wannan kuma sai aka shigo cikin al-akhlaq dabi'u bayan an yi maganar tauhidi da barin shirka da kula da haƙƙin bayin Allah aka kuma yi maganar ibada da take ayyukan ibada waɗanda suke daga cikin azamatul umur to sai kuma aka dawo daga cikin al'ada kyawawan dabi'u domin dukkan dabi'u na dan adam kyawawa addinai su suka zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni domin in cika kyawawan dabi'u turawa a yanzu suna magana kan cewa falsafa ita ce ta kawo kyawawan dabi'u ethics da morality abu ne wanda yake wato a majalin falsafa ne falsafa ita ce take nuna dabi'u kyawawa ne amma in ka tsaya ka duba dabi'un da addinin musulunci ya zo da su kyawawa ko kadan wato dabi'u abubuwan da masu malaman falsafa suke cewa kyawawan dabi'u ne basu kama kafarsu ba ko kadan domin dabi'un da musulunci ya zo da su an hada su ne da tauhidi an hana su ne da sanin Allah ba an hada su bane da abinda hankali yake ganin kyawawa ne saboda shi hankali dukkan abinda yake shari'a ta zo da shi to hankali yayi shaida akan kansa to amma akwai abubuwa wanda hankali bai hango shi ba shari'a ta zo da shi saboda haka in wanda duk ya takaita akan hukuncin hankali to naqisi ne takaitacce ne wanda ko ya tsaya ya sallama ma shari'a to shine zai daukaka shi daga inda hankali ya daukaka shi fiye da abinda hankali ya iya idrakin sa to wannan ayar ta nuna wato haramta yin hani akan yin girman kai wato kada ka wulakanta mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya gargadi akan girman kai sai wanda daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ni ina son wanke kayana ina son madaurin takalmina ya zamanto kyakkyawa ina son kamata a cikin mutane ta zamanto kyakkyawa to wannan girman kai ne sai yace Allah kyakkyawa ne yana son kyau saboda haka dan kai shiga irin ta dan burni kai riga da gora ranan da ne magana riga da gora wannan ba komai idan dai zuciyarka babu girman kai tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da kwasankwacin kwayar komayya ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba idan ka tsarkake zuciyarka daga jiji da kai da jin kai wani ne kai ka isa to ka aminta dan kawai zahirinka ya zamanto da kyakkyawar kama in dai wannan bai kai ka zuwa ga tuulakanta mutane ba babu komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai da cewa gamtu da cewa da cewa batrul haqq wa gamtun nas wato take gaskiya da kuma tozarta mutane da wulakanta mutane ka dauki mutane ba koman komai bane misalin girman kai shine mutum ya ga kan cewa shi ba zai iya zuwa sallah ya sahu a cikin mutane a cikin jami'i ba saboda haka ba zai iya yin sallah a cikin jami'i ba shi a gida zai kusa ana samun mutane masu wannan hatta a tarihin musulunci an samu mutane masu irin wannan ba za su zo sallar jami'i ba saboda ba zai yiwu su sahu ɗaya tare da mutane ko kuma ka gani mutane da dama suna wannan kuka gare mu da muka yi karatu a kasashen larabawa suna cewa wai dama larabawa haka suke ne in aka zo daidaita sahu wai dama addini bai ce a hada kafa da kafa bane ko kafada da kafada sun ga su in sun matsar da sahu sai a ture kafarsu in ma sun dora akan dardumar sai a ture kafarsu a nade dardumar to wannan shine ainihin girman kai wannan shine ainihin girman kai wato batrul haq wato ka dakile gaskiya kai kunnan uwan shegu kamar yanda Hausa suke faɗa da gaskiya wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi a bayan ƙasa kana mai takama kana wato mai jiji da kai kana mai tafiya irin ta takama inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur allah baya san dukkan mai yin takama mai khuyala al fakhur mai fariya akan mutane wataran wato wannan ita ce masifar sarakuna umar ibn abdul aziz kamar yadda ibn kathir ya kawo kissarsa Tawus ya ga Umar ibn Abdul Aziz yana tafiya yana takama a cikin tafiyarsa tun kafin ya zamanto khalifa sai ya zungure shi a cikin sa sai Tawus ya zungure shi a kwibin sa yace laysa hadha sha'nu man fi batnihi khar yace wannan ba shine sha'nun wanda a cikin sa akwai bayan gida ba wanda ba shi da bayan gida shine zai wannan tafiyar amma wanda ya san akwai bayan gida a kansa ai bai zance zai wannan tafiyar فقال له كالمعتذر اليه سي عمر بن عبد العزيز يچي متا ينا بايد ده حنزري غريشي يچي يا عم يچي يا بفانا لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشيه حتى تعلمتها يچي دو وتا غبا تا جكينا سي ده اكاي متا دوكا حس ده نكوي wannan tafiyar koya musu wannan tafiyar ake yaran mutanen fada su suke koya musu sai ina ai dan sarki ba tafiyar sa bace yace duka aka rinka masa sai da ya koyi wannan tafiya to haka banu umayya aka ce haka suka kasance suna koya ma ƴaƴan su irin wannan tafiya saboda wai mulki ba zai yi ba sai da wannan mulki ba zai yi ba sai da wannan to wannan ita ce ainihin bala'i gashi Allah yace inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dukkan mai yin wannan tafiyar Allah baya son sa to sannan Allah ta'ala yace waghdud min sawt waqsid fi mashik kai wato tsakatsake kai wato kai tafiya a cikin tafiyar ka kai tawassuki ka zamanto tsakatsaki ba da sauri ba ba kuma tafiya wanda take ta laqaqi ba ba sauri irin na dabba ba ba kuma tafiya wanda take kamar tururuwa ba kamar ba za ka shiga gida ba kamar ba za ka yi ba kana tafiya da kyar wanda take nuna rauni wanda take nuna rashin himma wanda take nuna rashin sanin manufa domin wanda yake bashi da manufa sai za ka ga yana wannan tafiyar shi ko wanda yake sauri yana ganin wato abu karfin sa shine zai bashi babu wato nutsuwa ta kan cewa wannan fa al'amari dukkan sa a hannun Allah yake saboda haka yayi nutsuwa shi yasa Allah ya sifanta masu tafiya bayan Allah Ar-Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna masu tafiya a nitse wato da sauki da sassauci a bayan ƙasa waghdud min sautik ka rintse wato ka kai ƙasa da sautinka banda kurmoto da iface wanda yake ihu wannan yana nuna rashin sakina kuma yana nuna dogaro ga kai yana ganin ƙarfin maganarsa ita ce za ta sa a bishi alhali ko wanda yake da rinjayen hankali ya san ba ainihin zahirin yanda yayi ilqa'in maganarsa ne zai sa a ji ba abinda maganarsa ta kunsa na hikima da gaskiya da daidai shi zai sa a karba to babu zancen ya ce zai rinka kurmoto yana hayaniya ya fada in an karba fa biha wa ni'mat in ba a karba ba ya huta to kaga ya nuna masa wannan kyakkyawan ladabi sannan Allah yace masa inna ankaral aswati la sautul hamir sautin da yafi komai muni shine sautin jakai wato jaki shine mai sauti wanda yake yafi komai muni wannan wato farkon sa furzarwa ne karshen sa kuma shidewa shaka domin baya babu sauti wanda ake ki irin sautin jaki to kaza wa an kamanta wanda yake baya sassauta saucinsa da cewa sautinsa kamar sautin jaki ne wanda yake nuni akan haramcin wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa lana mathalus saw ba mu da mummunan misali alladhi ya'udu fi qai'ihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi ba mu da mummunan misali wanda yake kyauta da zobe ya bayar ya dawo ya kwaci kamar kare ne da yake yin amai sannan ya dawo ya lashe wannan aman nasa a ya nuna daukaka murya da karfi yana daga cikin abinda aka haramta tunda an kamanta shi da dabbobi to a cikin dabbobi akwai dabbobi wanda sautin su abin so ne wadansu kuma sautin su abin ki ne kamar wannan najal amma na zakara shi kuma abin so ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abi Huraira yana cikin sahihain al-hadith yace idza sami'tum siyaha diga dika فصلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا إذن كوكا جي شار الزكرة تكروك الله فلا لنسى دومي ياغا ملائكا إنك جي زكرة ياي شارة تو ملائكا يجن معنى ملائكا ياي جبتا ياغنش saudaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuroki Allah falalarsa me yasa za ku roki Allah falalarsa dan kaunar malaika yace amin dan daga yaji an yi addu'a ko abo ya kai malaika domin yana jin abinda hatta kake fada a zuciyarka Allah ya sallada shi yana ji zai yi ta amini zai ce amin to wannan shine albarkar zama wajen da salihai suke wajen da mutanen kirki suke majalisai na ilimi saboda in wurin ne mala'iku suke zuwa kamar yanda in ka ajiye zakara a gidanka dan ya rinka wannan charar ka rinka wannan addu'a maimakon ka ajiye kare ka ajiye jaki wanda shi sai in ya ga shaydan tukuna sannan zai yi kuka idan yace kuma idan kuka ji kukan jaki to ku nemi tsaron Allah domin daga shaydan domin ya ga shaydani ne in dai ka ji shi to shaydan ne ya gifta neman tsarin Allah wato daga sharrin da zai biyo baya saboda kusan bayyana shaydan a nan wajen saboda shaydan Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa makiyi ne a gare ku shaydan ku rike shi makiyi baka san ma ya halarto ba yayi maka sharri ballantana ka san ya halarto in ka san ya halarto to ka nemi tsarin Allah karkace za ka dogara ga kanka shi shaydan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yana ganin ku ta inda ba ku ganin sa saboda haka babu zancen ka ce kai kai damarar yaki gare shi ba kamar Abu Huraira bane da ya ganshi yake kokawa da shi ya kayar da shi kai baka da wannan ballantana ka ce kai kai shirin kokawa da shi ka je kai training irin naku ka ce za ka yi masa da wannan training din za ka yi maganin sa maganin shaydan kokawa da shi maganin sa at-ta'awudhu billahi minash shaytan ka nemi tsarin Allah daga shaydan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun haka Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ubangiji na ina neman tsarin ka daga waswasin shaydan wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun kuma ina neman tsarin ka daga su halarce ni to waɗannan su ne abubuwan da aka ambata na wasiyoyin da Luqman yayi na hikima ga ɗansa sauran malamai sun bibiyi abubuwan da suka zo na wasaya din Luqman daga ciki kamar al-Alusi a cikin tafsirin sa ya kawo su a ruhul maani ya kawo su har sun kai 28 shi kuma Imam Ibn Ashur ya kara akan su daga cikin wanda ya kawo akwai abinda Malik ya ambata lokaci ya tafi to in Allah ya kai mu inda sauran dama insha Allah mai ishara ga waɗansun su wanda duk yawanci sun zo ne daga abinda sauran malaman tafsiri suka kawo musamman kuma abinda Malik rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin al-Muwatta da kuma a cikin al-Mustakhrajatasa zamu gani daga cikin fa'idodi kafin mu fara karatun gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة الله منا روك أنك مرسى لا في أمو الله كباس لا في أكوي ما هي في أدنو أمو مروان دو كوشي ميكي تارد شيء أونا مجلسي بات دا لا في jikin ta ya tsananta muna roƙonka Allah ka yaye mata Allah ka kawo mata sauki daga gare ka Allah dukkan waɗanda suka yi mana wasiya mi musu addu'a ga marasa lafiyar su Allah ka ba su lafiya mu ma Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya a jikunan mu Allah ka ba mu lafiya a ganin mu Allah ka ba mu lafiya a jin mu Allah ka ba mu lafiya a tunanin mu Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu Allah kai mana muwafaka a cikin wannan wata da samun yanci daga azabarka Allah ka sanya mu cikin entatuka a wannan wata mai albarka Allah abin da ya saura na kwanakin wannan wata Allah ka sa mana ƙarin albarka a ciki bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin